Bayan watanni biyu da gwamnatin Ghana ta sanar da bude iyakokinta, hukumomi a Togo sun sanar da bude nasu iyaka da Ghana, matakin da ya sanya masu tsallake iyakar Togo da Ghana cikin halin farin ciki. Malam Amuda dan Ghana mai tsallake iyakar zuwa Najeriya:
da aka kulle bada dai kowa ya san da wurin yake, akwai wahalan bi sosai. A lokacin da aka bude na Ghana mun ji dadi, kowa ya ji dadi. To yanzu Togo sun bude, ni kowa dai dan samu walwala, to kowa yana jin dadi haka.
Matakin bude iyakar da Togo ta ya biyo bayan hari mai nasaba da ta'addanci da aka ce wasu yan bindiga masu halaka da kungiyar Al-Qaida sun kai a kasar, da ya sanadiyar mutuwar sojojin kasar su 8 tare da jikkatar wasu. Mataimakin kwamishinan hukumar shige da fice a babbar iyakar kasar Ghana da Togo, wato Aflawo Dodo Frederick, ya faɗa wa manema labaru cewa duk da bude iyakar za su karfafa tantance matafiya masu shige da fice. Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana ya ce bude iyakar ita ce mafi katari musamman ga masu hada-hadar kasuwanci, duk da dai fargabar da wasu al'umman Ghana ke ciki saboda harin da anka kaddamar a baya-bayan nan a Togo.
Wannan mataki ne da zai taimaka sosai domin rufe iyakokin da ke nan tsakanin kasashe yammacin Afirka, saboda batun tattalin arziki ya samu babban cikas kan kasuwanci. So she nigin na rayi a bude, amma cewa wai don hare-hare na haukuwa kasashe kamar Ghana, Togo da sauran kasashe su rufe iyakoki, wannan bai taimakawa.
Shi kuwa daraktar cibiyar da ke baiwa kasashen yammacin Afirka shawara bisa tsare-tsaren su masu nasaba da tsaro, wato West Africa Center for Counter Extremism, Malam Mukhtar Mumuni, ya ce bude iyakan shakka babu zai bunkasa harkar kasuwanci, amma binciken baya-bayan nan ya nuna cewa yin ta'adda na dab da kawo hari a Ghana, a don haka sai a yi la'akari sosai.
And our information we have conducted on the ground show that Ghana is part of the targets of these extremist groups.
To ne dai gwamnatin kasar Ghana ta gargaji addinai da su yi kokarin tabbatar da cewa sun dauki matakin makala kyamarori tare da samar da yan gadi a guraren taruwansu domin dakile yunkurin hare-haren. Na tuntubi majalisar Krista a Ghana, a yanda ta bayyana cewa tuni ta sanar da mabiya addinin Krista kuma sun fara daukan wannan matakin.
The moment we received the directive from National Security, we sent it out to all our member churches and organizations.
Shi kuwa limamin limamai na fadin kasar Ghana ya gana da limaman jihohin kasar da ma ɗan ƙasa da su, inji mai magana da yawunsa a Sheikh Armiyawu Shu'aib.
Kowa ya yi kokari juma'an nan da ke zuwa a sashi daga cikin khutuba a jawo hankalin jama'a da muke cikin ƙasa kan wajibin da mu duka muke dauke da shi wurin taimakawa cikin batun tsaro, kawunan mu kuma gabar irin harin da to masu ƴan ta'adda suke nufin su shigo da shi.
Kasan Ghana dai na daga cikin wasu kasashe a yammacin Afirka da har ila yau ba kaddamar da kazamin hari na ta'addanci ba, abinda masharhanta ke ganin kamata ya da Ghana ta yi kokarin tabbatar da cewa ta tsare al'ummanta saboda ƴan ta'adda ta iya kaddamar da hari. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.